sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci na yau Laraba, 4 ga watan Maris shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandane tare da Murtala Faruk Sanyinna. A cikin shirin namu muna dauke da rahoto akan wata karramawa da gwamnatin jihar Sokoto ta yi wa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka. Sai rahoto akan hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cutar coronavirus. Idan Allah ya ba mu iko, za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Muna kuma tafe da labaran wasanni a takaice. Maudu'inmu na yau shine waɗannan matakai kuke dauka dan kare kai daga kamuwa daga cutar coronavirus. Muna so mu ji ra'ayoyinku. Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma duk kafin nan sai mu gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatar an wuni lafiya. Tsohon magajin garin New York Mike Bloomberg ya janye daga neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat, tare da bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, bayan da ya sani sakamako mai rauni a jihohi 14 da suka gudanar da zaben fidda gwani a jiya Talata. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya lashe zaɓuka a jihohi 9, ciki har da jihar Texas, mai wakilai masu zaɓen fitar da gwani, wato delegates masu yawan gaske. Da majalisar dattawan Vermont, Senator Bernie Sanders ya sami nasara a jihar California da ke da mafi yawan delegates, kazalika da Colorado da Utah da kuma jiharsa ta Vermont. Bloomberg ya sami nasara a tsibirin American Samoa, inda ya sami delegates 5 daga cikin 6 da ake da su a yankin. Kano kuma ya sami wasu wakilan 3 a Colorado da kuma 1 a Arkansas. Jihar Texas da ke kudancin Amurka tana shirin kota-kwana akan yiwuwar barkewar cutar coronavirus, inda yanzu haka ta soma tuntubar makwabtan yankuna da ke kan iyakar Amurka da Mexico. Yanzu haka wani kwamitin hukumomin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu daga Texas da makwabciyar jihar New Mexico da kuma jihar Chihuahua ta kasar Mexico din suna musayar bayanai tare da tsare-tsaren kula da duk wani mara lafiya da ake zaton ya kamu da cutar. Fernando Gonzalez, jagoran sashen cutuka masu yaduwa na ma'aikatar kula da lafiyar al'umma na El Paso, ya faɗa wa muryar Amurka cewa dukkan hukumomin da lamarin ya shafa a shirye suke.
We are getting ready to start testing. I cannot tell you the precise time because
yace muna shirin soma yin gwaje-gwaje da aune-aune, ba zan ce ga ƙayyadadden lokaci ba saboda matakan da ke akwai a babban ofishinmu, haka kuma hukumar CDC na yin sauye-sauye a kowane lokaci. Sojojin Amurka sun kai wani hari da suka kira kare kai akan mayakan Taliban a yau Laraba a kudancin Afghanistan, sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya yi magana ta wayar tarho da wani babban shugaban Taliban din dangane da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da bangarorin biyu suka kulla, tare da manufar kai karshen yaki da kusan tsawon shekaru 19, wato karshen yaki na kusan tsawon shekaru 19 a Afghanistan. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka a Afghanistan ya ce harin ya auna mayakan da ke kai hari yanzu haka akan wani shingen bincike na jami'an tsaron Afghanistan a gundumar Helmand. Kakakin ya ce Amurka na buƙace da samun zaman lafiya, to amma kuma ya zama mata wajibi ta kare takwarorinta na Afghanistan. Harin ta sama na zuwa ne a daidai sa'ar da kungiyar 'yan tada kayar bayan ta dawo da kai hare-hare akan dakarun tsaron Afghanistan, bayan tsawon mako ɗaya na tsagaita kai hare-hare wanda ya kai ga rattaba hannun yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban a ranar Asabar. A ƙarshe, ayyukan ba da agaji na neman yin ƙaranci ga kusan mutane miliyan 1 da suka arcewa tashin hankali a baya-bayan nan a arewa maso yammacin Siriya, a cewar shugaban sashen ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya yana mai jaddada sabunta tsagaita buɗe wuta. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock ya bayyana haka ne bayan da shi da wasu jami'an majalisar sun dudduba wasu kayayyakin tallafi kai wato akan iyakar Turkiya da gundumar Idlib. Ya ce majalisar ta gano mutane na zaune a cikin fargaban harin bama-bamai da tashin hankali, kuma suna matukar buƙatar matsuguni da abinci da tsafta da kiwon lafiya da kuma tsaro. Lowcock na tare da rakiyar jakadan Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Kelly Craft wanda ya bada sanarwar ƙarin tallafin Amurka na dala miliyan 108 ga ayyukan tallafin.
Gaida na sanyin na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni inda za ku ji gwamnatin jihar Sokoto ta karrama shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, wakilin mu na muryar Amurka Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana rahoto bayan wannan taron.
Sakamakon samun shugabancin sashen Hausa na muryar Amurka da Aliyu Mustapha Sokoto ya samu a baya-bayan nan, gwamnatin jihar Sokoto ta shiga cikin sahun waɗanda suka yi ta bayyana fatan alherin su ga sabon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Malam Aliyu Mustapha Sokoto. Sannan kuma tsarin da gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shi na shirya wani gagarumin taro na karramawa ga sabon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Malam Aliyu Mustapha Sokoto a wurin taron babban ko mai jawabi kuma aminin shugaban na sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Umar Kwabo AA German Sokoto ya gabatar da jawabin sa a wurin taron kamar haka.
Aliyu Mustapha mutum ne karimi mai mutunci wanda ya san tare wanda kuma komai tsawon lokaci ba zai manta da taren da ya sani ba.
Shi ma wanda aka gudanar da taron domin sa wato shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar da jawabi kamar haka.
Mai girma gwamnati ta bani dama ganin yan gwana da yawa da nake da wanda su da abokaina da yawa wanda wasu su na fi shekara 25 ban sa sai. Saboda haka ina gode maka a kwale da gaske. Muka ga yadda yan uwan mu yan kudancin Najeriya idan wani abu a rike ya tsaye su shugabannin su kan rubuta a nan su tsaya kuma. A ga cikin gaskiya abinda gwamnati na yi ya ba ni mamaki saboda kauna da yin nuna. Gwamna Aminu zai tambar da ya zo Amurka ya je wani gari da ake kira Washington kuma amma Washington siyasa tsakanin Washington siyasa da Washington DC da ake zaune ya ga kusan da dubu hudu. Wannan zo da yi darasi ne a wurin shugaban na Arewa da yau saboda ya kamata idan Aminu ya samu dan wanka irin wannan duk sadaukar da kanka mutum zai yi zai yi nuna cewa kai nan ba shi na mutumin nan ba ne na inda ya fito.
Shi kuwa wanda ya shirya wannan taron na karamawa tare da cin abinci cindari wato gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya gabatar da nasa jawabi a wurin taron.
Mun shirya wannan karamawa mu kara bayyana ma al'ummar jihar Sokoto Najeriya da kuma duniya baki daya murnar mu da godiyar mu ga Allah da ya bayar wa wannan tagora na mu wannan matsayi Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto wanda ba ta fa samun dan wannan yanki da ya same shi ba idan duniya wato shugabancin sashen Hausa kafawa da labarai ta duniya wato muryar Amurka tun anan gida kowa ya san haji ke kai ga wannan aiki naka tun kana aiki a gidan talabijin na kasar nan Sokoto har inda ya sa Allah ya sa shi ka tafi Sokoto ka koma kasar Amerika kana wannan aiki. To ya zama babban misali ga mutanen mu na cewa idan dai ka zama haji kuma ka dage kuma Allah ya albarkaci al'amarin ka to za ka ga kaman ku.
Sannan kuma wani yaya ga shugaban na sashen Hausa na muryar Amurka Laji Ibrahim Gandi ya karkare da gabata da jawabin godiya a madadin ƴan uwa da abokan arziki.
Ya fata Allah ya saka mishi lafiya.
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Najeriya.
To gaida Lamido Abubakar Sokoto. Tun bayan barkewar cutar coronavirus a fadin duniya, likitoci ke kara jan hankulan jama'a akan matakai da suka kamata su dauka don kariya ga kamuwa da wannan cutar. Hassan Umaru Tambuwal ya hada mana rahoto na musamman akan wannan annobar.
A sakamakon bullar cutar shakin numfashi wato coronavirus a jihar Lagos ta Najeriya, gwamnatoci, hukumomi, makarantu, bankuna, wuraren ibada, kasuwanni, filayen jiragen sama, wuraren shakatawa sun dauki matakan kariya ko hana bazuwar cutar ta coronavirus. A birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo, na ziyarci wani sananen rukunin kantunan saye da sayarwa don ganin irin matakan da sun ka dauka don karewa tare da hana yaduwar cutar cutar ta corona virus.
Anytime our friends come in, we make sure they wash their hands and we already have hand wash and sanitizer ready.
Wuri gida titi layo akiyemi tace duk lokacin da jama'a suka zo sai sun tabbatar da sun wanke hannayensu tace suna da abubuwan wanke hannaye da safar hannu ita ko madam Bola Tito cewa ta yi.
The only thing we are doing for now is we try to get
madam Bola Tito tace abinda suke yi a halin yanzu shine suna samar da safar hannu ga abokan cinikinsu suna sanya magungunan kashe kwayoyin cuta ga inda abokanin cinikinsu za su taba ko kuma suka taba kana suna tsatsace inda suka taban kadan kenan daga cikin abubuwan da suke yi to su ma mazauna Ibadan ko wadanne matakai ne suka doka domin kare kai ga cutar ta corona virus
check anybody I mean, somebody want to talk to me I try to stay a little bit far from
Mr. Akinbode Babatunde yace baya hada hannu da kowa idan wani mutum zai yi magana da shi yakan yi nisa da shi shi ko commissioner kiwon lafiya na jihar Oyo Dr. Bashir Bello yace gwamnatin jihar Oyo ta shirya shirin da ta yi kuwa shine na hada kai da duk waɗanda lamarin ya shafa kamar magunguna akwai ma'aikatan kiwon lafiya da kuma jama'a
Oyo state is actually well prepared it's a form of
cutar coronavirus dai ta bulla ne a birnin Wuhan da kasar China a watan Disamba na shekarar 2019 kuma a sakamakon wannan bullar da ta yi a China ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kana ta bazu a kasashen duniya da yawa ciki har da kasashen Afirka Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umaru Tambuwal masu sauraro akan wannan batu muke so mu yi magana a yau shin waɗannan matakai kuke dauka don kare kai daga kamuwa daga wannan cuta annobar coronavirus amma kama mu bude layin mu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 6555 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 6555
mun samu kiran mu na farko daga garin gwamna wake magana
eh halin gwamna shi fitane daga nan Kaduna
wane
sai ne Sokoto
to malam Bello muna jin ka
alhamdulillah haran da wannan abin da amma yake cewa a gaki Allah ta mun sai wannan wallahi alloba saboda alloba in ta zo irin wannan addu'a ne maganin ta kan da Allah ba a taba samu alloba da ta garwaye duniya ta tsaura ta mutane irin wannan ba kan ni tun taji na yi ta ganin ce tau da ta zo kowa ga tsaurin ta irin wannan
amma to baya ga malam Bello baya ga addu'a ba wani abu da kuma al'umma za su yi
eh to an waje ko wani zuwa kake da irin abubuwan da malaman asibiti suka faɗa a kiyaye gaisawa din nan da su abubuwa da dole a yi saboda kowanne tsaro na cuta amma babban abu ubangiji Allah kare mu ne daga wannan abu ubangiji Allah
ta mun gode malam Bello bari mu tafi jihar Niger wake magana
Ibrahim ne yake hula garin ne zai a kin ba
to malam Ibrahim muna jin ka
to babu wani babban mataki da muka dauka wanda yake mana addu'a
eh
sannan kuma akwai abubuwa waɗanda suke kasancewa musamman duniyar musulmi sake hanya Allah annabi to shi ba mai na tsaye daga cikin abin da ke ƙara jawo mana masifofi a doron duniya yanzu haka
to
eh da Allah ya hukunci za a koma a littafin Allah da annabi to insha Allah waɗannan masifofin insha Allah za a samu sauƙin su
to mun gode malam Ibrahim bari mu tafi Onitsha wake magana daga Onitsha
ana magana da Umar Abdullahi ɗan Molu kore da karjo maka ganar sai
to malam Umar muna jin ka
to wannan cuta ubangiji Allah ka wata kuma
kana ji na malam Umaru
saboda Allah ce in mun kodare masa bala'i iri za mu gani a duniya
eh
saboda haka jama'a da Allah mu daure sabu ce mu dudi mu koma ga Allah
to mun gode bari mu tafi kuma garin Kaduna wake magana
Assalamu alaikum sunana Yawu Sulaiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna
to malaya muna jin ka
to wato batu ne na kariya ga talakan Najeriya ba abin da ya wuce addu'a sai dai kare kira ga shugabanni da hukumomi wanda Allah ya dora musu alhaki musamman bangaren ili lafiya kai zance dan Allah ya wanda bisa sa ido sosai game da shigo kasan nan da ake da sauraron rake su kuma da Allah ga wanda ta taba da hadin kai a siyo kayan aiki dan shigowan da shine zai kai abin ya yi sosai muna fatan gwamnati za ta yi duba da iyakokin kasan nan musamman bangaren shigowa ta sama da ruwa da sauraron rake su nagode Allah
ta mun gode bari mu ko muna nan dai har yanzu a jihar Kaduna wake magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Musa muna jin ka
to dakta wannan dai al'amari dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda gaskiya al'amari duk wani kokari da yanda za a yi da yanda al'umma za su kare kansu su shigo kokari su saboda gaskiya idan muka dauka kaga irin wannan abun yanda ake ya magana ya fadi dana yana shiga iska yana shiga wane ne ko muna kira da su kansu gwamnatocin mu na jahohin gaban Najeriya gaba daya ya kasance kamar karanan gidajen radio kamar local radio namu na gida a rika samu ana wayar da kan al'umma ta hanyoyin da
to ma Alhaji Musa su mutane su kuma me za su yi a nasu bangaren su kuma al'umma a cikin mata da ke cikin gida da kananan yara me za a yi musu su kuma
to gaskiya shi ne ai kaga misali yanzu idan aka ce an samu kananan gidan radio gwamnati ta wayar da kan al'umma da daktoci wanda za a bada shawara akan yara a kiyaye ta bangare kaza su ko mata su kiyaye kansu kaza waje bangare kaza kaga za a samu ci gaba akan al'amarin
to mun gode Alhaji Musa mun gode bari mu muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wake magana Kaduna kana ji na wane ban ji wake magana
Rabiu ne man da da kan wado kan lere
to mallam Rabiu muna jin ka
to gaskiyan magana a dai Najeriya addu'an shine mafi girma da zamu yi ta Allah ya kare mu mu talaka wannan Najeriya
eh
bayan har kuma ita gwamnati ta tabbatar da duk wanda zai shigo ai musu gwaji kada su goma da cuta
eh
mun an ci annoba an ta aso karkaje kuma shi wancan kada zo to kaga ga tsada wannan Allah da Allah zai tsare
to mun gode Tamun gode bari mu tafi jihar Zamfara wake magana
Lawali Abubakar direba na Joba
to Lawali Abubakar muna jin ka
babu wani makariya game da wannan cuta illa iyakaci a koma ma Allah ai kasar China inda ta samu asali kuma ai take haƙoƙan musulmi ne ya zama na sakai ubangiji ya jarabce su da wannan jarabta to dai na taba musulunci gaba dai sosai su zauna lahiya duniya ta zauna lahiya
to ana magana su al'umma ne za su yi domin kare kansu
eh su koma ma Allah daga zarar aka koma ma Allah ai babu wata jaranta da za ta yi karbin wani
to mun gode bari mu tafi jihar Borno wake magana
baba gana ba ma ne
to baba gana muna jin ka
to ni dai addu'a da laki kamar da nake ba mutanen mu wannan cutan su daga da roƙon Allah mun dage da roƙon Allah insha Allah Allah ya yarda za mu samu sauki sa sai mu bi shawarorin doktoci inda suke fada a hannu a barojin doci da su wajen masu atishawa a bari kaza-kaza nan sai mu ɗauka shawarinsu
to mun gode bari mu tafi jihar Jigawa wake magana Malam Jigawa? Wa alaikum salam, wake magana?
Musa mai lamba ne daga Sabon Taifota a Abuja.
To Malam Musa muna jin ka.
Kilan da nan ga gwamnati da kuma jami'an kiwon lafiya na Najeriya.
Eh.
Wanda sakaci ne sai har wani mutum ya zo iya fa har bai iya fa ya tafi wata jihar duba gano shi ba.
Eh.
Ma an ce kuma an girke na urori da jami'an kiwon lafiya ko na iyakon da kasar nan.
To abinda muke magana ya al'umma za su yi domin su kare kansu.
Al'umma kamar yadda muke kula da addu'a za mu koma ga Allah kamar lokacin da Ebola ta zo kasar nan haka muka dinga yi. Allah ya goya mana baya kuma mun kushe mana ita.
To mun gode bari mu tafi jihar Adamawa wake magana.
Musa Muhammad Mamukan na jihar Adamawa Najeriya.
Wake magana?
Musa Muhammad Mamukan a jihar Adamawa.
To Malam Musa muna jin ka.
Yawa da farko dai abunda za ya kare kai duk abubuwan da likitoci suka bayar na shawari ya kamata mu al'umman ga samu yi amfani da abubuwan da likitoci suke ba mu
eh
domin ta haka za mu kare kawunan mu
to mun gode bari mu koma Kaduna garin gwamna wake magana
to dakta barka da lasariya
to barka ka dai malam Murtala
to sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kano tarayyar Najeriya
to barka ka dai
to dakta na farko muna godiya tushen ku tana ta wayan mana da kai yadda tun ana ta cewa ba cutar ta amma ana ta ba mu shawara da za a yi a kiyaye ni dai abin da nake yi gaskiya shine na sai mask din na tarika hanci kuma in ba ya zama dole ba ma gaisa da mutum gaskiya dai daga nesa daga masa hannu hatta yara a gida ma za su makaranta na dan sai musu mask din da suke sa kuma na da musu kunne in ba dai suna class dogon wasa da sauran dai yara su kiyaye da sauran su kuma kafin a ci abinci sai an wanke hannu dai abubuwan dai da nake ta yi kenan ni dai
to mun gode malam Murtala bari mu tafi Baucin Yakubu wake magana
mai magana Alhaji Kabir mai manja bakin kasuwar Central Market Bauchi
to Alhaji Kabir muna jin ka
watan ni shawarin da yake so umaru ƴan uwa ƴan Najeriya so muke madauki dukkan ra'ayoyin da gwamnati take baruwa
malle
na likitoci shawarin da suke bamu nan madauka sannan ko kuma ƴan jarida muna muku fatan alheri so na daɗa wayar mana da kai da kuke muke daɗa fahimtar abubuwa
to mun samu gode malam Kabiru mai manja muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku waɗannan matakai kuke dauka domin kare kai to muna da kira daga jihar Kogi wake magana
kana gaba Musa Muhammad Gaya
to malam Musa muna jin ka
to kanka dai alamun al'amari dai aka ce magana shine gaba da duniya an saki an safanya Allah shi daga Allah ke jaba mu da wannan kashi kashi ta koina ka gani ko ka ji daga bayan mutane ya zama kamar shi ba don Allah inda kashi bayan Allah a yanka mutum da amana ku
malam Musa muna magana ne akan cutar coronavirus
shi ne shigar abin da ya kawo ta ina ga abin da ya kawo ta
to
idan abin da yake so a yi abin da zai ma shi ne mutane a ji tsoron Allah a kuma ga Allah sannan kuma bai matakan da lissan suka bayar da kuma yi addu'a to in Allah insha Allah za a sauso
to mun gode malam Musa to muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa waɗanda ma ba samu ba gobe ma rana ce yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
ne wadanda ake zarge ɗan hannun daman na shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana ne Kate Kokrako sun kai wa wani shahararren dan jarida Muhammad Amin Lamti farmaki Lamti wadda mai yawan sukan wannan na kungiya ta kwallon kafar dake shugabanci yanzu ne anana cewar shugaban kungiyar kwallon kafar Dreams FC GG Alfo a ranar Laraba ya kai masa naushi a fuskan sa dan jaridan an nuna cewar ya samu yin musanyen yayi ne da shugaban na Dream FC sai dai akwai tsoron cewar wannan hatsari zai iya tada jijiyoyin wuya tsakanin bangarorin guda biyu babban mai koyar da Black Stars wasa Charles Kwabena Akuno ya bayyana sunayen ƴan wasan da za su yi wa ƙasar wasa yayin da za su kara da ƙasar Sudan a cikin waɗannan ƴan wasa Akuno ya ambata ƴan wasa sabbin hannu wato waɗanda farkon su yi wa Blaster wasa kenan su biyar a cikin su ko akwai Kojo Amwaku Habibu Muhammad da Richard Ata sai kuma Eugene Ansa da kuma Tarika Fusu sai dai shi mai koyar da Blaster din wasa ya tabbatar da cewa har yanzu dan wasan nan na Swansea City Andrew Dede Ayu shine captain din Blaster sannan kuma a samu wajen har yanzu shine babban captain na Blaster dan wasan na Besiktas Kevin Prince Boateng ya tabbatar da cewa yayi magana da koyar da Ghana wasa suke Akuno sannan kuma yayi imani tsohon captain din na Blasters ne wanda ya dace ma wannan aiki Akuno dai a cikin watan nan ya kira sunayen ƴan wasan da za su taka wa Ghana leader a wasannin samun cancantar shiga gasar kofin Afirka da dafi da kasar Sudan a cikin watannin dan wasan wanda dan Ghana ne haifaffen kasar Jamus dai sunansa bai bayyana a cikin jerin dan wasan ba abinda yasa jama'a sun karin kazargin kokariya ne cewa mai koyar da wasan wato Akuno bai yi magana da shi ba shine yasa ya fito ya bayyana gaskiyar cewar lallai kam sun yi magana da shi Akuno amma maganar nasu bai danganci dawowar sa yayi wa Black Stars wasa ba Nidiyama MC ta tare bisa Ghanaian Premier League bayan da ta lallasa Accra Great Olympics da ci daya mai ban haushi a ranar Litini a cikin minti na 20 ne Prince Opoku Ajuman ya jefa wannan kwallo a raga mako na gaba Nidiyama za ta kara da Kim Faisal ne dake a kasan league table
da wannan labari kai so karshen labarin wasannin na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
gaida Ridwan Allah Abbas yanzu kuma ga wata sanarwa
kawai yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne ya ji gangan jiki ya tsira
lalle kan in kunne ya ji gangan jiki ya tsira Allah ya kyauta yanzu kuma ga labarin duniya amma wannan karan a takaice
Tsohon magajin garin New York Mike Bloomberg ya janye daga neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat tare kuma da bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden bayan da ya sami sakamako mai rauni a jihohi 14 da suka gudanar da zaben fidda gwani a jiya Talata tsohon mataimakin shugaban kasar da Joe Biden shine ya lashe zabuka a jihohi 9 ciki har da jihar Texas ne wakilai masu fitar da wato masu zaben fitar da gwani wato delegates kenan masu yawan gaske Jihar Texas da ke kudancin Amurka tana shirin kota kwana akan yiwuwar barkewar cutar coronavirus inda yanzu haka ta soma tuntubar makwabtan yankunan da ke kan iyakar Amurka da Mexico wato jagoran sashen cutuka masu yaduwa na ma'aikatar kula da lafiyar al'umma na El Paso Fernando Gonzalez ya faɗa wa muryar Amurka cewa dukkan hukumomin da lamarin ya shafa sun shirya tsab domin tunkarar wannan yanayi Sojojin Amurka sun kai wani hari da suka kira na kare kai akan mayakan Taliban a yau Laraba a kudancin Afghanistan sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya yi magana ta wayar tarho da wani babban shugaban Taliban din dangane da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da bangarorin biyu suka kulla tare da manufar kai karshen yaki da kusan tsawon shekaru 19 a Afghanistan wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka a Afghanistan ya ce harin ya auna mayakan da ke kai hari akan wani shingen bincike na jami'an tsaron Afghanistan a gundumar Helmand ayyukan bada agaji na neman yin karanci ga kusan mutane miliyan 1 da suka arcewa tashin hankali a baya-bayan nan a arewa maso yammacin Syria a cewar shugaban majalisar ɗinkin duniya inda yake jaddada sabunta tsagaita bude wuta
to masu hararo da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatarwa Murtala Faruk Sanyina da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta hada kuma ta bada umarni sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya assalamu